To ana tsammanin kudin biliyan 40 ne, da bincike ta yi sai muka ga kudin nan ba biliyan 40 bane ba. Total kudin da ake bin su gaba daya na money major market shine biliyan 349 da miliyan 118 da 411 da 556.37. su ne kudin da ake nisu ba ko biliyan 40 da ake magana ba. To daga ciki hikima Ubangiji daga watan 7 na 2016 zuwa watan 7 na 2017 wannan office ya samu ya kwato hannun waɗannan major marketers biliyan 328 da miliyan 988 da 296 da naira 990 da kobo 62 su ne aka kwato yanzu daga tana major marketers irin su corn oil, mobile oil, total, MRS, OVH energy, Owando, Fort Oil, Nico. Kowane major marketers ga man da aka bashi ga kudin da ga man da bai biya so nawa ne bai biya ba muka gano kana sai muka fara aikata kaza ga dukkan major marketers duk Najeriya cewa muna gayyata su zo don su yi mana bayani su kansu NNPP din mun kama su sun zo nan abinda suke a lokacin kai aka mana kisan akwai kudi hannun NNPP retail over 39 billion biliyan 39 kuma ina tabbatar maka wannan biliyan 39 mun recover nasu gaba daya hannun su
yanzu wannan kudade da kace biliyan 328 da doriya da kuka samu damar kwatowa suna ina
a halin da ake ciki yanzu waɗannan kudin suna nan cikin NNPP TSA account da ke Central Bank of Nigeria amma mun tsaya mun duba mun ga cewa to lokacin da ake wannan abun kada mu kawo hardship ga yan Najeriya
tsanani
in muka maza ka san da mana mutanen suke sai can cause another problem wasu matsalolin so sai muka amfani da hikima mun yadda su biya kudin a TSA account din NNPC NNPC su aiko mana takarda cewa company kaza ya biya kudin nan da ke hannun su kaza rana kaza su kuma major marketers su ma su aiko mana so da muka gama tattara bayani shine muka cimma wannan figure da muka baku so yanzu abinda next shine wannan kudin mu rubuta takarda mu aika ma headquarters mu ta EFCC cewa ai directing NNPC su aika wannan kudin su cire su daga TSA account a maida su into Federation Consolidated Account babu wanda muka kai kotu duk wanda muka kira muka gwada mai ya gani ita gaskiya guda ce in kai daidai ma ka sani in kai baka daidai ba ka sani ita hukumar NNPC ba ta kama da gara ba duk da dai ita ke da hakkin amso su amma mu hukumar NNPC da kanta ba ta kama da gara cewa kamfanin manyan na major marketers sun cinye mana kudi ba
iya binciken da kuka har kuka samu wannan nasara ba ku iya gano cewa kaman akwai haɗin baki da jami'an NNPC ba idan kuma haka ne su yanzu ina makomarsu
to kamar yadda na gaya ma ba mu gama ba har yanzu muna cikin bincike ko ba gaskiya ba kuma ba za mu ce babu haɗin baki da su ba amma su ma ta wani ɓangaren ba kamar su shugabannin wanda ke sama a yanzu sun ba mu haɗin kai mu hikimar da muka yi amfani da su ita ce mu tilasta dole takardun da muke so a ba mu sai an ba mu to babu compromise haka muka yi kuma ta wannan takardun da aka ba mu wata sa'a za ka ga an zo mana da jikuna in ka gamsu ma sai ka rantsi da Allah ka ce baka kwana wani zai gudu
to yanzu a ƙarshe dakta idan kuka kammala bincike duk da cewa waɗannan sun dawo da kuɗaɗe za ku tume su da wani laifi ne misali haka su ma kuma jami'an NNPC ne
ai in dai aka kama mutum da laifi ba za mu ce ba za a tume shi ba sai dai in ba a kama ka da laifi ba ai babu dalili da za a ce an kama ka da laifi kuma ba za a tume ka ba